Get the style.
She just wanna, she just wanna, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna dance, she just wanna dance, dance. Она недавно закончила КазГУ. Она шикарна, как помала с Малибу. За нею пацаны гоняют, и никто не понимает то, что им она не светит никому. Она как хочет, разбрасывает кэш. И этой ночью она стопудово фреш. Пока накрасится на хате, она сегодня в новом платье, внизу новый Мазерати, вот же бич. Всем все понятно без слов. Кошечка среди людей. Парочка странных типов куели и пристально палят за ней. Зад как у Дженнифер Лоу. Взгляд как у Мерседес Бенц. Детка, садись к нам за стол. No. Просто она хочет dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna dance, she just wanna dance, dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna dance, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna dance, she just wanna dance, dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna dance, dance, dance. She just wanna dance, she just wanna dance, dance, dance.